أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وبعد. إخوة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوكا نقول يا تبتك الله سبحانه وتعالى واندي ساكي بام وانن داما نساكي كسنشي واتارا دكو أجكم وانن درسا ماسو تارا البركة درسا واندسك الشاهي kyawun dabi'u a mahangan addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wataala zai amfane mu cikin abin da samu ambata. Insha Allah, mawdu'in wannan darasi na yau zai kasance dangane da tasirin da riƙon abin koyi yake da shi cikin gyaran ruhi, wata irin gudunmawar da riƙon abin koyi yake iya zuwa da shi cikin hanyar tarbiyyantar da zuciya, da kuma hanyar gyaran zuciya, da kuma hanyar tsarkake ruhi. Me muke nufi da riƙon abin koyi? So dewa, cikin bayanai na malaman tarbiyya da kuma malaman kyawun ɗabi'u, malaman akhlaq kenan, suna ishara dangane da riƙon abin koyi, wato abin da suke ce da shi a larabci al-qudwa ko kuma al-uswa. Wato ya zamanto kana da wani abu wanda ka sa gabanka, wanda shine abin koyinka, shine abin da kake kallo kana kwaikwayon shi. Wannan yana taimakawa wurin ganin cewa mutum ya gyaru, kuma ɗabi'unsu sun gyaru, kuma zuciyarsa ya tsarkaka, kuma ruhinsa ya gyaru. Wannan shi yasa Al-Qur'ani mai girma, idan za mu yi muraja'a ayoyinsa, za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala a wurare daban-daban ya yi ƙoƙarin tabbatar da wannan haƙiƙa, kuma ya ishara zuwa ga riƙon abin koyi domin samun tsira da kuma dacewa duniya da lahira. Al-misali, muna da aya wadda take ishara kan wilaya da kuma bara'a. Lazim ne kasance mutum yana da wilaya, lazim ne kasance mutum yana da bara'a. Wato ya kasance waliyin mutum Allah subhanahu wa ta'ala, da manzonsa, da kuma muminai, musamman ma'asumai daga cikin wasiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya kasance mutum yana da wilayansu, ma'ana su ya jibinta ma al'amarinsa, sannan su ya yi riko da su, su yake koyi da su, a wurinsu yake an san addininsa. Wannan wilaya ke. Sannan lazim ya kasance yana da bara'a. Me ma'anan bara'a? Yana ninki ne zamanto mutum ya bijire ma duk wani abin da yake ba Allah ba, ba manzon Allah ba, ba kuma wasiyyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'asumai ba. In haka ya yi bara'a kenan. Shi yasa wilaya baiwa ya kasance ya ba da fa'ida, inde ba ya kasance ba tare da bara'a. To lokaci guda ake yin su. Kai bara'a ga azzalumai, ga makiya Allah subhanahu wata'ala, ka miƙa wilaya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da waliyan Allah subhanahu wata'ala. Shi yasa ya zo cikin sashen ayoyi na Al-Qur'ani masu girma. Al-misali, Allah subhanahu wata'ala ya yi ta'arifin makiyansa da kuma wanda suka kauce ma hanyarsa, da cewa su tawagitai ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce: "Faman yakfuru bit-taghut wa yu'min billah, wanda ya kafirce ma dagutu yayi imani da Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha, hakika wannan mutun yayi riko da igiya wadda take karfaffa wadda babu yankewa a gare ta. Ta riko kinan da tafarkin Allah subhanahu wataala madaidaici wanda zai kai mutun aljanna, wanda zai kai mutun a masauki wanda yake abin godiya, wanda zai fitar da mutun daga cikin fitintunu na bata na wannan duniya din zuwa ga shari'an Allah subhanahu wataala. Hakanan in zamu muraja'an sashen ayoyi kamar yadda nayi bayani, zamu iya ganin wannan hakika, zamu iya fahimtar wannan al'amarin a bayyane. Al misali aya ta 4 a cikin suratul mumtahana, Allah subhanahu wataala yake magana dangane da annabi Ibrahim alayhi salam da ma wanda suka imani da shi suka ba da gaskiya da abin da yazo da shi. Allah ta'ala ce qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Menene annabi Ibrahim alayhi salam da mutanansa suka yi ha Allah subhanahu wataala ya sanya su abin koyi ga sauran mutane? Aikin da suka yi shine sun yi bara'a, sun bijirima waɗanda suka kauce ma Allah subhanahu wataala, wanda suka kauce ma hanyar Allah subhanahu wataala, suka miƙa wilaya su zuwa ga Allah subhanahu wataala. Saboda haka sun kasance abin koyi. Allah ta'ala ce hakika ya kasance a gare ku uswa, abin koyi mai kyau. Me yasa Allah subhanahu wataala yayi magana dangane da ya sifanta da uswa da cewa hasana, wato abin koyi mai kyau? Wannan yana nuna mana hakikan cewa abin koyi ya kasu kashi biyu. Yana iya kasancewa uswa wanda yake mai kyau, yana iya kasancewa uswa kuma wanda yake baya da kyau. Wato uswa hasana da kuma uswa sayya'a. Wanda suka yi riko da miyagun mutane, mutanen banza, lalatattun mutane wanda suka kangare ma Allah subhanahu wataala a matsayin abin koyi, wannan irin abin koyin ya munana, wannan shine uswa sayya'a. Amma wanda suka yi riko da Allah subhanahu wataala, wanda suka yi riko da waliyan Allah subhanahu wataala, wanda suka yi riko da bayan Allah subhanahu wataala managarta, suka rike su a matsayin abin koyi, to waɗannan sun uswa hasana, sun rike abin koyi mai kyau wanda yake shine abin bukata. Kenan bayan da za a ce mutum ya rike abin koyi mummuna ya kasance kuma ya kai ga hadafin da Allah subhanahu wataala yake bukata da shi, a lokacin da a cikin tunkinin uswa hasana, abin koyi mai kyau a cikin al'amarin annabi Ibrahim alayhi salam da kuma wanda suka yi imani tare da shi, lokacin da suka tashi suka ce su sun yi bara'a, sun baranta, sun kubuta daga waɗanda suke jagoranci akan bijire ma Allah subhanahu wataala da kuma bauta ma wani Allah ba Allah ba, da ma abinda suke bauta ma, to wannan kenan yana nuna mana muhimmancin bara'a a cikin amaliya na gyaran ruhi da kuma tarbiyantar da zuciya da kuma neman gyara. Dewa sun kama hanyar gyara, tana yawa suna sallah, tana yawa suna azumi, suna zakka, suna haji, amma in ka bincike su janibin bara'a za ga cewa suna da alaka da azzalumai, kuma suna son azzalumai, kuma suna taimaka ma azzalumai, kuma suna biyayya ga azzalumai. To wannan kenan ya nuna babu bara'a a cikin aikin su, rashin wannan kuma zai iya kawo musu cikas babba a cikin al'amuran addinin su, domin bara'a ana itibarin shi a fage na addinin musulunci musamman da riko da koyarwa na addinin musulunci a matsayin asasi a matsayin tushe wanda kan shi ne dukkanin ayyuka na kwarai suke doruwa in har ya zamanto wannan asasan bai tabbata ba to dukkanin sauran ayyuka kawai shikenan sun kasance iska ne kawai kamar yadda zamu gani cikin sashen riwayoyi wanda zamu ambata na musulunci a cikin wannan hakika din hakanan in zamu yi muraja'a aya ta 6 har yanzu cikin wannan sura suratul mumtahana Allah subhanahu wataala yana bayani dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ma sauran annabawansa managarta Allah ta'ala yake itikiyawa yake cewa laqad kana lakum fihim uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhira hakika ya kasance a gare ku abin koyi mai kyau a cikin al'amuran Allah subhanahu wata'ala a cikin al'amuran annabawan Allah subhanahu wata'ala amma ga wane ne ya kasance uswa mai kyau ga wanda ya kasance yana kudin Allah subhanahu wata'ala yana kaunan Allah subhanahu wata'ala yana son abin da yake gun Allah subhanahu wata'ala hakanan kuma yana kudin al'amarin shi zamanto ya gyaru ranan karshe waman yatawalla fa inna Allaha huwa al-ganiyul hamid dun kuma wanda ya shuye baya ya kira kun bayan Allah subhanahu wata'ala annabawan Allah subhanahu wata'ala a matsayin abin koyi a matsayin uswa to hakika Allah subhanahu wata'ala mawadaci ne kuma godadde ne kenan baka cutar da Allah subhanahu wata'ala da komai ba kai ne wanda kake bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kai ne kake bukatan taimakon Allah subhanahu wata'ala kai ne kake bukatan gudunmawa na Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala bai bukatan komai zuwa gare ka ashe kenan riko da bayan Allah subhanahu wata'ala managarta musamman ma'asumai daga cikin su annabawa da imma alaihi wassalam lalle a matsayin kenan abin koyi yana da tasiri su san gaske cikin amaliya na tarbiyantar da ruhi da kuma gyara dabi'u hakanan in zamu yi muraja'an aya ta uku wanda zamu ambata cikin suratul ahzab aya ta 21 me Allah subhanahu wata'ala yake cewa dangane da manzonsa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakara Allah katira yake cewa hakika ya kasance a gare ku abin koyi mai kyau cikin al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ga wanda yake kudin Allah subhanahu wata'ala ga wanda yake kudin ranan karshe wato in kana son Allah subhanahu wata'ala kana son Allah subhanahu wata'ala ya dade kai kana son wata'ala ya soka kana son Allah subhanahu wata'ala ya karbe ka kana son al'amarin ka ya gyaru ranar alkiyama zaman to makoman ka yayi kyawo to kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka rike shi matsayin samfure matsayin example wanda zaka kalla kai koyi da shi a cikin dukkanin motsawansa a cikin dukkanin sukuninsa wannan shine abin da zai taimaka ya zamanto alakan ka da Allah subhanahu wata'ala ya gyaru wannan shine zai taimaka ya zamanto lahiran ka ya gyaru wa dhakara Allah katira hakanan kuma ga mutun da ya ambaci Allah subhanahu wata'ala mai yawa to wanda yake nuna mana kenan idan mutun ya kasance ya ambaci Allah subhanahu wata'ala sosai yana tuna da Allah subhanahu wata'ala sosai kuma yana kwadayin Allah subhanahu wata'ala kuma yana kwadayin lahiran shi kyawo to lalle zai riko da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma zai dauke shi abin koyin sa rashin yin haka kuma lalle zai iya bata lahiran mutum, zai iya bata alaƙar mutum da Allah subhanahu wata'ala, haka nan kuma zai sanya mutum daga cikin gafalallo. Kenan a nan wurin muna iya fahimta lallai tasirin da miƙa wilaya da kuma baranta yake da shi, ta miƙa wilaya ga waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya wajabta biyayyansu, wato masumai kenan daga cikin annabawa da kuma wasiyoyinsu, da bara'a daga maƙiya Allah subhanahu wata'ala kenan, wanda ba Allah ba kuma wanda Allah subhanahu wata'ala bai danƙara jagorancin al'umma ba a hannunsu, kuma shari'a ta hanyarsu. Lallai shi ne abin da ake bukata ya zamanto mutum ya samar da wannan, sai zamanto kenan ya yi tasiri wurin gyaran ɗabi'ansa, wurin gyaran ruhinsa, wurin kyautata ɗabi'unsa. Kenan waɗannan abubuwa guda biyu ne masu tarin muhimmanci. Na farko riƙon waliyan Allah subhanahu wa ta'ala, to na farko kenan riƙon waliyan Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin abin koyi. Na biyu nisantan maƙiya Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bara'a daga gare su da kuma nisantansu. Wannan kenan shi ne abinda zai iya taimaka mutum ya zamanto ya gyara ruhinsa, ya tarbiyantar da zuciyarsa, ya samu kyakkyawan alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ƙarshensa ya yi kyawu. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu cikin abinda muka ambata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin.